from last week. Let's take it right at 68. Don't worry about the text until you get to ideo, which, and I think we did go over the text from measure 79 through the end. So, ideo, yes. Gloria in excelsis Deo. Right at 68 on. Let's take it on ta-ta-ta, please. And in two. One and two. And
ta-ta-ta.
Faster. Louder. car, people will wonder what you're up to. Ready? And.
Omnes pericula.
Better. If you have moving angels, if you have quarters, it's a little tricky to see exactly where the pu and the e and the re, what the re is. Alright? Is that funny? What grade are we in?
You don't know where I've been lately, so.
I don't want to know.
Da 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 da
if you don't get the message. Start right at 50. Measure 50.
Thank you.
are all three lower parts, alto, tenor, bass, and bass two, right at the top of seven. So our whole rhythm is ba 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 ba, and that continues until the bottom of that page for changes. Measure 62, sing, you're gonna go pitch by pitch. where you're singing in parts, and then you come together on that beat. We really need to make sure it's right there. Let's see if we can put all of that together. Everybody at 56. Until 61 at Miram.
At Miram.